إن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shine darasin mu na 66 al-littafi ma al-adab al-mufrad na al-imam al-bukhari kuma zamu yi kokarin karanta hadisai guda biyar hadisi na 345 zuwa hadisi na 350 insha Allah wannan darasin yana dauke da bayani akan falalan ziyara al-imam al-bukhari ya kawo babi na 159 yace babu ziyara babin da yake magana akan falalan ziyara hadathana muhammad qala hadathana abdullah ibn usman qala hadathana abdullah ibn al-mubarak akhbarana hammad ibn salama an sabitin عن ثابت عن أبي سنان الشامي أبو سنان الشامي شين الإمام إيسى بن سنان القسملي عن عثمان بن أبي سودة المقدسي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال Abu Huraira ya rawaito hadisin nan daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa iza ada rajulu akahu aw zarahu idan mutun ya tafi gaida dan uwansa ko ya tafi ziyartarsa al iyada wato shine gaisuwa ga mara lafiya iza ada rajulu akahu idan mutun ya tafi gaida dan uwansa mara lafiya aw zarahu ko kuwa ya ziyarce shi idan aka ce ya ziyarce shi wato lafiyar sa kalau qala Allahu lahu Allah madaukaki zai ce masa tibta ka kyauta wa taba mamshaka kuma tafiyar ka ma ta yi kyau wa tabawwa'ta manzilan fil jannati kuma ka shirya masauki a cikin aljanna idza ada ar-rajul akahu aw zarahu idan mutun ya tafi gaida dan uwansa musulmi ko kuwa ya tafi ziyartarsa qala Allahu Allah madaukaki zai fada lahu tibta wa taba mamshaka ka kyauta kuma tafiyarka ta yi kyau wa tabawwa'ta manzilan fil janna kuma ka shirya masauki a gidan aljanna akwai hadisin nan cikin sunan Tirmizi al-Imam Tirmizi ya rawaito shi yana kitabul birri was-silati babu ma jaa fi ziyarati al-ikhwan akwai dan bambanci tsakanin lafazin al-Imam Tirmizi da kuma lafazin da yazo cikin al-Adab al-Mufrad na al-Imam al-Bukhari Annabi sallallahu alaihi wasallam yace man aada maridan aw zara akhallahu fillah wannan ita ce riwayar al-Imam Tirmizi man aada maridan aw zara akhallahu fillah yana daidai da riwayar da tazo a cikin al-Adab al-Mufrad wanda ya tafi gaida mara lafiya ko ya ziyarci wani dan uwansa wani irin dan uwa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace akhallahu fillah dan uwa gare shi amma yan uwantaka saboda Allah yan uwantakan da ake yi saboda addinin Allah subhanahu wataala ma'anarsa liwajhi llahi la lidunya yan uwantaka ce da aka yi ta domin Allah ba don duniya ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace nadahu munadin, akwai wani mai kira wanda zai kira shi, an zai ce masa tibta, ka kyauta, wa taba mamshaka, kuma tafiyarka ta yi kyau, wa tabawwata min aljannati manzilan, kuma ka shirya masauki wato a cikin aljanna. Hakanan hadisin yana sunan Tirmizi, sunan Ibn Maja, yana kitabul janaiz, babu ma jaa fi thawabi man aada maridan. Lafazin al-Imam Ibn Maja, man aada maridan nada munadin minas sama'i, wanda ya tafi gaida mara lafiya, to akwai wani mai kira wanda zai yi kira daga sama, akwai wani mai kira wanda zai yi kira daga sama. Tibta, ka kyautawa ne, wa taba mamshaka, kuma tafiyarka ta yi kyau, wa tabawwata min aljannati manzilan, kuma ka shirya masauki a gidan aljanna. Waɗannan lafuza suna da bambanci, kamar yanda suna da bambanci da yanda lafazin ya zo cikin al-adabul mufrad na al-Imam al-Bukhari, domin a wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce qala Allahu lahu, Allah madaukaki zai gaya masa, amma a waɗancan riwayoyi nadahu munadin, wani mai kira zai kira shi, kamar riwaya ta al-Imam Ibn Maja, nada munadin minas sama'i, wani mai kira zai yi kira daga sama, wanda malamai suke cewa wato mala'ika ne zai yi kira gare shi. In ka duba sharhin wannan hadisin cikin Tuhfatul Ahwazi mujallad na 6 shafin 124, mala'ika zai yi kira ga wannan mutumin, duk da cewa mala'ika ne yake kiransa, wannan baya nuna cewa lafazin da yazo cikin al-adabul mufrad akwai kuskure, domin mala'ikan ayyana kira ne a madadin Allah subhanahu wataala gare shi. Don haka idan aka ce qala Allahu lahu, Allah ya ce masa, da kuma an ce mala'ika zai kira shi, kaga mala'ikan zai gaya masa magana ce ta Allah subhanahu wataala. Don haka lafuzan duk ma'anarsu guda ne, wato wannan mala'ika zai kira shi kira na addu'a gare shi. Gashi dai kira ake, amma kuma addu'a ce, ya'ani du'a'u lahu bi an yatiba 'aishuhu fi dunya. Idan mutum ya tafi gaida mara lafiya, ko mutum ya tafi ziyartan wani dan uwa, wannan dan uwa na addinin Allah, ba dan uwa na jini ba, kamar yadda malamai suke fassara wannan hadisin, dan uwa na addinin Allah. Amma idan ma mutum ya tafi gaida dan uwa din na jini, yana samun wannan falala. Abin da yasa ake cewa dan uwa ta addinin Allah, saboda la'akari da hadisin yanda yazo cikin sunan Tirmizi, man aada mariban aw zara akhan lahu fillah, kaga wanda ya tafi gaida dan uwansa, yan uwantaka na addinin Allah, ba yan uwantaka na jini ba, to mala'ika zai kira wannan mutumin, zai masa addu'a. Addu'ar da zai masa, zai rika cewa Allah ya kyautata rayuwarka, wato mala'ika yana maka addu'a saboda wannan aikin da kai. Wa tibul mamsha kinayatun fi sayrihi wa suluki tariqil akhirah, idan aka ce tafiyarka ta yi kyau, wato ana nufin cewa wannan tafiyar ta shafi tafiya wacce take samar wa mutum fa'ida a ranar lahira. Shi yasa yace wa taba mamshaka, tafiyarka ma ta yi kyau, wa tabawwata min aljannati manzilan, kuma ka shirya wato masauki a gidan aljanna. Wannan ma addu'a ce mala'ika yake masa, ya'ani du'a'un bi tibil 'ashi fil akhirah, mala'ikan yana masa addu'a, Allah ya sa ka samu kyakkyawar rayuwa a ranar lahira. Kuma mala'ika yana bayyana wannan addu'a saboda tsananta son Allah ya biya ma wannan mutumin bukatarsa. Sai ma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani da lafazin bada labari, a maimakon a kawo shi lafazi na addu'a din, ana neman Allah ya mubawa, li ibharil hirsi ala wuku'ihi, saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana tsananin kwadayin mala'ika ga cewa mutumin ya samu wannan abin da mala'ikan yake roƙa masa. Wannan yana cikin hashiyatul Imam Sindi ala sunan Ibn Maja, mujallad na 3 shafin 229. Don haka ziyara yana da falala. Wannan dalilin yasa al-Imam al-Bukhari ya kawo hadisin nan, ka tafi gaida mara lafiya, ka tafi ziyartan wani dan uwa saboda addinin Allah, tafiyarka tafiya ce mai albarka, sannan kuma gashi mala'ika yana maka addu'a, kuma Allah yana karban addu'ar mala'ika. Don haka tafiya ce mai albarka, akwai falala, ya zama ka tafi gaida mara lafiya. Shi wannan mara lafiya ba a ce wanda ka sani kawai ba, wanda baka ma san shi baka je ka gaida shi, ta tafi gaida mara lafiya, don haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai kawo kalmar dan uwanka na jini ba. Man adama riban, duk wanda ya tafi gaida wani mara lafiya, amma da aka zo batun yan uwa ba, nan sai aka ce akhallahu fillah. Idan ziyara ne ba ziyaran kafiri ba, ziyaran da aka ce kai wanda zaka samu falala ita ce ziyara ga wanda addinin Allah ya hada ku, amma gaida mara lafiya fa wannan ba a ayyana waye ba. Don haka duk mutumin da kaje gaida shi in dai mara lafiya ne kana samun lada. Hadisi na gaba, حدثنا محمد قال حدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن ابن شوزب ابن شوزب سننس عبد الله بن شوزب البصري قال سمعت مالك بن دينار يحدث ناجي مالك بن دينار ينا بعد العباري عن ابي غالب ابو غالب سننس حزور عن ام الدرداء shi hazawar ya dako ya karbo hadisin nan wajen ummu darda'i matar abu darda'i. Mun yi magana game da ita wannan mata a baya, kamar yadda labarin ta yazo cikin siyaru a'lami nubala na al-imamu zahabi a mujalladi na hudu shafin 278. Sunanta hujaimatu, kuma akan ce juhaimatu. Sunanta hujaimatu bintu huyai al-ausabiyya al-himyariya al-dimashkiya, wato matar abu darda'i, amma amaryarsa kenan, ita ce ake kira ummu darda'i sugura, ummu darda karama, don matansa guda biyu kowace ana kiranta ummu darda, amma ta farko ita ce ummu darda'i al-kubra, ta biyun kuma ita ce ake kira ummu darda'i al-sugura. Al-imamu zahabi ya ce rawat ilman jamman an zawjiha abi darda, ita wannan ummu darda'i karama ta ruwaito ilimi mai yawan gaske daga mijinta, da kuma Salmanul Farisi da Ka'ab bin Asim al-Ash'ari da Aisha da Abu Huraira wa Ta'ifa, ita ba sahabiya bace, matar Abu Darda'i ta biyu ba sahabiya bace, tabi'a ce, babbar malama ce cikin tabi'ai. Arabatul Qur'an wa hiya saghira ala Abi Darda, shi Abu Darda'i sahabi ne, ya rike ta tana marainiya ta girma hannunsa, ta yi karatu gurinsa, ta haddace Al-Qur'ani, saboda Abu Darda yana cikin mahaddacan Al-Qur'ani tun a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam, yana cikin manyan masana daga sahabban manzon Allah. Da ita wannan ta samu karatun Al-Qur'ani wajen Abu Darda, kuma an ce ta yi tsawon rai, washtaharat bil ilmi wal amali waz-zuhdi. Al-Imam Zahabi yana cewa mace ce da ta shahara da ilimi da aiki da gudun duniya. Al-Imam Zahabi yace kanat ummu darda yatima fi hijr abi darda, asali marainiya ce, Abu Darda ya dauke ta ya rike ta. To ana nan bayan ta samu karatu, Abu Darda kuma ya aure ta. To lokacin da Abu Darda ya zo rasuwa, ita take ba da labari, ta ce qalat li abi darda inda al-mawt, lokacin da ya zo rasuwa sai ta ce masa innaka khatabtani ila abawayya fi dunya fa ankahuka, da kai ka nemi wato waliyaina su aurar maka ne, to kuma Allah ya taimaka suka ba da auren nan, wato na aure ka. To yanzu tunda alamar ka tafi ƙarshen rayuwarka, wa ana akhtubuka ila nafsika fil akhirah, ni kuma ina neman ka aure ni a lahira, wato da kai ne ka nemi aure na aka baka ni. Kaga fa a hannunsa ta girma, ta yi karatu, ta haddace Al-Qur'ani, ta samu ilimi mai yawan gaske, ya zo rasuwa take ce mar da ka nemi aure na an baka ni, to ni kuma yanzu kafin ka bar duniya ina neman auren ka a lahira, wanda shi yake nuna maka cewa mutuwa tana raba aure, kuma haka ne, dan da auren bai mutu ba, da matar bata sake aure ba. Wannan dalilin yasa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam basu yi aure ba a bayan rasuwar shi. Da zaran mutum ya rasu, to aure ya kare. Ina buƙatar auren ka a lahira, kala sai yace idan ko kina son haka fala tankihina ba'di, bayan na rasu to karki aure kowa, saboda naji manzo yana cewa mace tana zama da mijinta na ƙarshe ne a duniya, a cikin aljanna idan sun samu damar shiga. Tana nan zaune bayan rasuwar Abu Darda, sai Muawiya ya nemi aurenta. Fa akhbaratu billazi kana, tace to ga labari abin da ya auku tsakanina da mijina Abu Darda kafin ya rasu na nemi aurensa. Ya ce min, to idan ina son in aure shi aljanna, in tabbata matarsa a cikin aljanna, to kada in yi aure. Faqala, sai Muawiya ya ce, to alayki bisiyami, sai ki rika yin azumi kenan, saboda azumi shike maganin sha'awa. Wannan ita ce Abu Darda'i as-Sughra. Amma asalin matarsa, wato uwar gidansa ta farko, ita ce Ummu Darda al-Kubra. Wannan ita ce Ummu Darda as-Sughra. Uwar gidansa ita ce Ummu Darda al-Kubra, wannan ita ce sahabiya, wato ta zauna da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sunanta Khayratu bintu Abi Hadrad al-Aslami. Khayratu bintu Abi Hadrad al-Aslami laha suhba. Wannan duk yana cikin bayanin al-Imam Zahabi a littafin Siyaru A'lamin Nubala. Ta riga shi rasuwa ita Ummu Darda'i al-Kubra, ta riga Abu Darda'i rasuwa da shekara biyu a zamanin Sayyidina Usman. Zamanin Sayyidina Usman yana shugabanci a lokacin ta rasu, bayan rasuwanta da shekara biyu shi kuma Abu Darda'i ya rasu. Wannan tarjamarta yana al-Isabatu fi Tamyiz as-Sahaba na Ibn Hajar a mujallad Nahjus Shafi na 295. Haka nan Siyaru A'lamin Nubala na al-Imam Zahabi. Shi Abu Darda'i sahabi ne, matarsa Ummu Darda al-Kubra ita ma wato tana cikin sahabbai. Abu Darda'i asalin sunansa Waimiru bin Zaid, Waimiru bin Zaid, amma saboda al-kunya takan rinjayi sunar mutum na asali. Wannan dalilin yasa wato al-kunyarsa ta rinjayi asalin sunansa aka fi sanin shi da Abu Darda'i, saboda yana da yarinya da ake kiranta Ad-Darda'u. Yana da yarinya da ake kiranta Ad-Darda'u, ita ma ta ruwaito hadisai daga shi mahaifin nata. Wannan dalilin yasa ake kiransa Abu Darda, matarsa kiranta Ummu Darda. Hadisin ta yana sahihu Muslim, hadisi na 2733. Mijinta sunan shi Safwan bin Abdullah bin Safwan, shi ma almajirin Abu Darda'i ne, wato almajirin babanta, ya aure ta. Sannan akwai tana da kuma wa wanda sunansa Bilal, kaga yana da ƴa mace ita ce Ad-Darda, kuma yana da ɗa namiji sunan shi Bilal, shi ma ya ruwaito hadisai da dama, kuma har ma an ce yayi alƙalanci ya daɗe kafin ya rasu, idan ana cewa ya rasu a hijira ta 93, kamar yadda ya zo cikin Tahzibul Kamal na al-Imam al-Mizzi, ka duba tarjama ta 768. Wannan dalilin yasa ake kiran Abu Darda'i da suna baban Ad-Darda'u. Ita Ad-Darda'u din mace ce, wato ana masa al-kunya da yarsa Ad-Darda'u, amma asalin sunansa Waimiru bin Zaid, hakimu hazihi al-umma, kamar yadda malaman tarihi suke masa wato kirari, shine mai hikimar al-umar manzon Allah, sayyidul qurra, shugaban mahaddacin Al-Qur'ani a birnin Damascus, domin tabbas yana da haddar Al-Qur'ani tun manzon Allah yana da rai, yana cikin waɗanda ake ishara da su ta wajen karatun Al-Qur'ani, amma kuma bai musulunta da wuri ba. Ana cewa ya musulunta lokacin yakin Badar, ya samu halattar yakin Uhud, to ya samu jinkiri wajen musulunta sa, saboda wato ba duka mutanen Madina ne suka karɓi addini da sauri ba lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam wato ya dawo gari. Akwai waɗanda an samu jinkiri game da musuluntar su. Shi Abu Darda, akwai wasu sahabbai guda biyu, da Abdullah bin Rawaha da Muhammad bin Maslama, ana cewa sun shiga gidansa suka taras da wani gunki da yake bauta, suka ɗauki wannan gunki suka karya. Lokacin da ya dawo gida, faja'ala yajma'u sanam, sun farfasa wannan gunki sai yana tattara shi, ransa ya ɓaci nan take sai ya gane ashe bautan gunki ma shirmai ne. Yana cewa wai haka, halamta na'ata, kai ko ya baka kare kanka ba, a zo a yi maka wannan ta'addanci. Nan take ya gane cewa lalle bautan gunki shirmai ne. Yana cewa me ya hana ka kare kanka, ala da fata an nafsika, sai Ummu Darda'i take cewa lauka ne yanfa'u aw yadfa'u an ahadin dafa'a an nafsihi. Matarsa ke cewa da a ce yana iya kare wani da ya kare kansa, kaga kotun da bai kare kansa ba, lalle wannan fa addinin banza muke yi. Abu Darda'i ya ce, to maza a iddi lima an fil muqtasad, shirya min ruwa a bandaki zan je in yi wanka dama tuntuna su riga sun sani kafin ka musulunta sai kai wanka saboda ka sai yayi wanka wala bisa hullatahu yasa kaya mai kyau ya taho majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam wadanda suka farfasa gunkin gasu zaune tare da manzon Allah da Abdullah bin Rawaha da Muhammad bin Maslama suna zaune sai ga Abu Darda ya doso mukbila saboda haka sai yace ya rasulullahi haza Abu Darda Abdullah bin Rawaha yace ya rasulullahi ga Abu Darda ya tinkaro mu wa ma arahu illa jaa fi talabina liko ina gani yazo neman mu ne ba mamaki asirin mu ya tono da alamar ya taho neman mu saboda mu muka farfasa gunkin sa ba mamaki wani ya gan mu ya ga ya mishi sai manzon Allah yace a ala ala inna ma jaa li yuslim ya taho ne dan ya musulunta inna rabbi wa'adani bi abi darda'i an yuslima lalle ma hadice na ya min alkawari abu darda'i zai musulunta wannan yana cikin sunan al-kubra na al-imam al-bayhaqi to ita ummu darda'i da ta bada labarin wannan hadisi ba ummu darda'i al-kubra bace wato ummu darda as-sughra ce wacce bata yi zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam ba don haka ana sa ta cikin tabi'ai ita ce take ba da labari abinda ya auku a bayan zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam qalat ummu darda ita ce zarana salmanu min al-mada'in salmanu al-farisi take nufi bata kira inkiyarsa ba salmanu ya ziyarce mu daga birnin al-mada'in wannan birnin al-mada'in kilomita 40 ne ta kudu maso gabas da birnin Baghdad kusan dai a yanzu ma ya hade da birnin Baghdad amma da can ana kiran wurin al-mada'in wurin a yanzu ana kiransa salmanu bika suna kiran wannan gurin salmanu bika ma'anarsa salmanu tahir salmanu mai tsarki suna kiran wannan gurin haka a yanzu kuma dalili saboda anan ne salmanu farisi ya rasu a kasar Iraq hijirana da shekara 34 anan ya rasu aka binne shi saboda haka yasa ake kiran wurin salmanu bika yanzu wanda a dacan sunan wurin ana kiransa al-mada'in wato salmanu farisi ya zauna a Baghdad shi kuma Abu Darda'ifa yana Damascus Syria saboda haka sai salmanu farisi ya tashi daga Baghdad ya taho ila Sham abinda take bada labari matar Abu Darda'i zarana salmanu min al-mada'in ila Shami mashiyan salmanu farisi ya ziyarce mu wato da ita da mijinta kenan Abu Darda ya ziyarce su tun daga Baghdad har ya taho Sham ya taho Syria ya taho Syria yana tafiya akan sawunsa ziyarar yayi ta ne akan sawunsa me yasa ya ziyarce shi saboda dan uwansa ne in ka duba Fathul Bari Ibn Hajar yayi magana akai don akwai hadisin da al-Imam al-Bukhari ya bada labari yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada yan uwantaka tsakanin sahabbai Ibn Hajar yayi sharhi kan wannan hadisin cikin Fathul Bari mujallal na 7 shafi na 271 كان ابتداء المؤاخاتي اوائل قدومه المدينة لوقت سند النبي صلى الله عليه وسلم يتهو مدينة فرقون زوان سمدينة سيدنك قل ينقوانتك سكان مسلمي دسكي هجرة دكما ينقري النبي صلى الله عليه وسلم ينا قل ينقوانتك سكانوس واني دواني ناهد ينقوانتك سكانوك واستمر يجددها بحسب ما يدخل في الإسلام Ibn Hajar yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da kulla yan uwantaka dinnan a tsakanin wanda ya shigo musulunci da wanda ke Madina da wanda ya hijira aw ya haburu ila al-Madina don haka sai Ibn Hajar yace wal ikha'u baina Salman wa Abi Darda'i sahihun yan uwantakan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada tsakanin Salman al-Farisi da Abu Darda'i Ibn Hajar yace babu shakka wannan uwantaka labarin ya inganta. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada yan uwantaka tsakanin Salman al-Farisi da kuma Abu Darda. Salman al-Farisi ba asalin mutumin Madina bane. Shi ko Abu Darda asalin mazaunin Madina ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada yan uwantaka tsakanin su. Saboda haka sai ya zama Salman al-Farisi yakan ziyarce shi. tana bada labarin wannan ziyara da ya auku bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam, ta ce wa alaihi kisa'un, yana sanye da wato tufafi wanda wardu da kuma wato gajeren wando. Wannan kalma ce ta farisiya kamar yadda zo cikin Tajul Arus a mujallal na 7 shafi na 394. Kasan ana samun kalmomi waɗanda ba larabci ba sukan shigo cikin larabci. Wannan kalma ce ta farisiya, kalmar mutanen Farisa suna kiran gajeren wando wanda ya wuce gwiwa, wando wanda ya wuce gwiwa bai kai ƙasa ba, ya kai dai iya gwiwa, suna kiran shi wandar wardu. Amma idan da larabci ne, idan gajeren wando bai kai hakan ba, ana kiran shi at-tubban, gajeren wando wanda bai kai gwiwan mutum ba. Ka duba Tajul Arus, wato yana sanye da ita, tana bayanin cewa kayan da Salman al-Farisi yake sanye da su lokacin da ya taho ziyaran, yana sanye da wando wanda bai wuce gwiwarsa ba, wato ya wuce gwiwarsa bai wuce da nisa ba, gajeren wando ne. Kala shi yasa al-Imam al-Bukhari ya fassara, saboda ya san kalmar ba ta larabci bane, yace ya'ani ma'anar wandar wardu shine sarawi, wando ne mushammara wanda aka nade, wando ne wanda aka wato nadaddan wando, bi ma'ana gajeren wando, cewar asali haka wandon yake. Amma inda a ce mutum ya nannade wandon sa ne, wannan shari'a ta hana, ba a san mutum ya nade wandon sa ko ya nade hannuwan rigansa idan zai yi ibada, wannan babu ma sabani a tsakanin malamai, kamar yadda al-Imam an-Nawawi ya faɗa cikin sharh sahih Muslim juz'i na 4 shafi 209, yana cewa ittafaqa al-ulama'u 'ala an-nahyi 'ani as-salati wa sawbuhu mushammarun aw kummuhu aw nahwuhu. Malamai sun yi ittifaki akan cewa babu kyau kai sallah alhali kafafun wandonka yana nade, ko kuma hannuwan riganka suna nade. Misali, ko alwala ne kai, ka gama alwala, lokacin da zaka yi alwala ka nannade hannun riganka, to idan ka gama alwala kada kai sallah haka, babu kyau. Duk malaman suna sun ittifaki akan cewa an hana, saboda haka sai dai ka warware hannuwan rigunan naka ko kuma wato kafafun wandonka kafin nan kai sallah. Kana cewa fa kullu hadha manhiyun anhu bi ittifaqi al-ulama wa huwa karahatu tanzihin fa law salla kadhalika faqad asaa wa sahhat salatuhu. Da mutum zai sallah haka din fa, sallar sa bata baci ba, amma dai bai kyauta ba. Ba a son mutum yayi sallah hannun rigansa na nade, ko kuma kafafun wandunansa suna nade. Amma misali, mutum yayi sallah da riga mai gajeren hannu fa, wannan ba laifi bane, nadewar ce ba a so. Saboda haka dan Salman al-Farisi ta ce ya taho da wando gajere wanda ya kai iya gwiwa, wannan ba laifi bane. Abinda aka hana shine mutum ya nade wandon, in ma ya rika tafiya da shi haka ko kuma ya zama yana ibada da shi, wannan shari'a ba ta so. Kuma in ka lura bai dace ba, idan wandon ya maka tsawo ne, to ka je a rage, a yanke shi ma, ko mai amfanin ka nannade wando kana tafiya, yana warwarewa, yana jan kasa, kana nadewa, akwai rashin kulawa. Shari'a ba ta son haka, musamman ga wanda zai ibada. Tace kala Ibn Shawzab, al-Imam al-Bukhari yace Ibn Shawzab shine Abdullah wanda ya rawaito hadisin daga matar Abu Darda. Abdullah Ibn Shawzab yace ru'iya Salmanu, an ga Salmanu, wa alaihi kisa'un, ya taho da tufafi, matumumur ra'asi, wato ya aske kansa, shine matumumur ra'asi. Ibn al-Asir cikin an-nihaya fi garib al-hadith wal-athar mujallad na 3 shafi 194 yace ista'salahu li yasil al-ma'u ila usul sha'rihi, ya cire gashin kan gaba daya saboda ruwa ya isa kansa, ya cire gashin kansa gaba daya kafin ya shigo garin, wato yayi aski kenan. Saqitul uzunaini, idan mutum ko yayi aski kaga kenan kunnuwansa za a ga yanda suke, saboda kunnuwansa za su fito. Shine sai yace saqitul uzunaini, kunnuwansa sun fadi, yani annahu kana arfasha, wato asali halittar Salman al-Farisi yana da manyan kunnuwa, yanda har suna sauka, dan akwai wanda ke da manyan kunne, saboda haka idan mutum yana da suma a kansa zai rufe kunnan, amma idan yayi aski fa za a gane kunnuwa. Tunda ya shigo garin yayi aski, sai ya zama ga kunnuwansa sun sauka, shine arfash, bi ma'ana aribahuma, wato kunnuwansa, yana da kunnuwa masu fadi sun sauka, faqila lahu, lokacin da ya iso kaga yanda ta siffanta din nan yana nuna maka cewa Salman al-Farisi ya taho a wani siffa mara kyau, ga gajeren wando, sannan gashi yayi aski, ga kunnuwansa na ana gani, wato sai zama ya taho a wata siffa kamar wato mara kyau. Sai aka ce masa shawwahta nafsaka, kamuna da kanka Salmanu, wato kamuna na kanka, irin wannan shigowa da kai, da irin wannan fita da kai, da irin wannan tafiya da kai. Kala sai ce innal khaira khairul akhira, in kuna nufin ayi ado ne duniya, yace la alkhairi kawai shine alkhairin lahira, duk wani abin da kuke gani na duniya ne ba alkhairi bane. Allah ya kara masa yarda. Wato hadisin malamai suna raunana shi kasancewar farkonsa, amma kamar karshen shi, kamar yadda bayanin ya zo cikin silsilatu sahiha hadisi na 3198, cewa Salman al-Farisi ga irin shigan da ya kafin ya yi wannan ziyara, wannan hadisin yana da rauni, amma karshen maganarsa innal khaira khairul akhira, wannan ya tabbata ma daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba maganarsa kawai bace, domin akwai hadisin Anas bin Malik. Anas ya bada labarin, ba Salman ba, Anas ya bada labarin cewa a lokacin da aka yi yakin Al-Khandaq, wato a shekara ta 5 daga hijira, watan Shawwal, lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina shekara ta 5 a watan Shawwal, lokacin da kafirai suka hadu, a wata riwayar ana cewa sun kai mutum 10,000 sun taho Madina, suka ce saboda suka bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam da musulmai gaba ɗaya adadin su bai wuce mutum 3,000 ba, suka taho Madina da nufin za su yaki Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai. Suka yi kawanya wa garin Madina tsawon kwanaki 20, sun jewaye Madina ba yadda mutum zai fita daga garin, sai wato jewaye Madina tsawon kwana 20. In ka zo Fathul Bari mujallal na 943, hadisin Anas bin Malik da ya bada labarin wannan lokaci da kafirai suka yi kawanya ma garin Madina, Anas ya ce wato a wannan din kharaja Rasulullah, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito ga dafi gadatin barida a wata safiya mai tsananin sanyi, wal muhajiruna wal ansar, ga muhajirai ga kuma al ansar, wato sahabbansa da wadanda suka hijira da yan garin Madina, yahfiruna al khandaq bi aidihim, suna ta tona rami da hannuwansu, suna tona rami kafin kafirai su zo kenan, saboda hana kafirin su iya sallakowa zuwa garin Madina. Falam yakul lahum abidun ya'maluna zalika lahum, ba su da bayi bare waɗannan bayi su yi musu irin wannan aiki. Anas bin Malik ya ce saboda haka sahabbai da kansu suka ɗauki diga suna ta tonon rami yanda za su hana kafirai sallakowa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito ga ranar ana sanyi, falam ma ra'a ma bihim min an-nasab wal ju', ga wahala tare da sahabbai, ga yunwa, shine sai manzon Allah yake cewa Allahumma innal khaira khairul akhira, ya Allah lallai fa alkhairi kawai shine alkhairin lahira, faghfir lil ansari wal muhajira, Allah ka gafarta ma al ansar, Allah ka gafarta ma al muhajira. Wato manzon Allah ba sau daya yake fada ba, yana ta maimaitawa, Allahumma innal khaira khairul akhira, faghfir lil ansari wal muhajira, Allahumma innal khaira khairul akhira, faghfir lil ansari wal muhajira. Sai sahabbai suna amsa ma Annabi sallallahu alaihi wasallam, suna cewa nahnu allazina bay'u Muhammadan ala al-jihad ma bakina abadan. Idan manzo Allah yace Allahumma innal khaira khairul akhira, faghfir lil ansari wal muhajira, su kuma suna cewa nahnu allazina bay'u Muhammadan ala al-jihad ma bakina abada, wato kamar shi manzo Allah yana cewa in ma sahabbaina matalauta ne, ga wahala ta same su. Domin Anas yana cewa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito ga shi kansa yana tare da yunwar, ga sahabbai ba abinci, ga gajiya, ga wahala, ga kuma yaki ya taho gare su, shine manzo Allah ke nuna cewa ai dukiya ta duniya ba gata bace, alkhairi kawai shine na lahira. Idan ko waɗannan tsiraru za su samu alkhairin lahira, to fa lillahi alhamdu, ko da duniyar ba mu same ta ba, ba mu da takaici. Don haka yasa yake cewa Allah ka gafarta wa sahabbaina mazauna Madina, Allah ka gafarta musu habaina waɗanda suka yi hijira, su kuma suna cewa mu ne fa waɗanda muka yi mubaya'a ga Muhammadu akan cewa za mu yi jihadi matukar muna da rai. Saboda haka ba wahalar da za ta raba mu da wannan abin nan. Hadisin yana Sahihul Bukhari da kuma Sahih Muslim. Kaga asalin ƙarshen maganar da ta zo cikin hadisin nan da muka karanta ba maganar Salman al-Farisi ba ce, asali maganar manzon Allah ce sallallahu alaihi wa sallam. Kuma haka ne, innal khaira khairul akhira, lalle alkhairi kawai shine alkhairul lahira. Ba wannan karo ne kawai Salman al-Farisi ya ziyarci Abu Darda ba, ya ziyarce shi tun suna Madina, ya ziyarci Abu Darda'i tun suna Madina, saboda watan ƴan uwantaka da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada tsakanin su. Wannan babu shakka, duk malaman tarihi sun tabbatar da haka, malaman tafsiri, bi ma'ana la takhtalifu kalimatu mufassirin wa ghayrihim min al-ulama. Manzon Allah ya hada ƴan uwantaka tsakanin muhajirai da al-ansar, fa kana li kulli rajulin min al-muhajirin akhun min al-ansar, kowane mutum daga cikin muhajirai yana da dan uwa ta gefen al-ansar. Sayyidina Abu Bakar, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada shi da Kharija bin Zaid. Sayyidina Umar, manzon Allah ya hada shi da Itban bin Malik. Sayyidina Usman, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada shi da Aws bin Malik. Sa'd bin Rabi, manzon Allah ya hada shi da Abdurrahman bin Auf. Az-Zubair bin Al-Awwam, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada shi da Ka'ab bin Malik. Wato sahabbai suna da yawa, ana cewa sun kai mutum 90 sahabbai wanda kowane da wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada shi. Wannan yana cikin Ahkamul Qur'an na Ibn al-Arabi, mujallad na uku shafi na 149, su ikmalul mu'lim, mujallad na shida shafi na 355. Kuma a wannan lokaci da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada wannan ƴan uwantaka, har ma gado yana aukuwa tsakanin su. Idan wannan ya rasu wancan zai gaje shi, in wannan ya rasu wancan zai gaje shi. Fa kana al-ansari idza mata yarisuhu akhuhu al-muhajiri, wanda ya mutu daga tsakanin su to dan uwansa zai gaje shi. Wanda akwai hadisi da dama akai, daga cikin su akwai hadisin da al-Imam al-Bukhari ya rawaito, yana tafsirin al-Imam al-Tabari, hadisin Abdullah bin Abbas. In ka duba fassaran aya ta 33 ta suratul Nisa, walladhina aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum, والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم, waɗanda hannuwanku suka kulla alƙawari tsakanin juna to su ma ku ba su nasu rabo, inji Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah kana ala kulli shay'in shahida. Abdullah ibn Abbas yace kana almuhajiruna lamma qadimu ala an-nabi warisal muhajirul ansariya duna zawi rahimihi lil ukhuwa allati akhana nabiyyu bainahum. Lokacin da annabi ya kulla wannan ƴan uwantaka, idan mutun ya rasu to wannan dan uwan shi zai gaje ka, ba ainihin ƴaƴanka ko kuwa magadanka na asali ba. A wannan lokaci dan uwa wanda manzo ya hada ƴan uwantaka tsakaninka da shi, shine wanda zai gaje ka. To amma da farkon ayat ta sauko, li kullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabu, wato sai zama kamar an goge wancan. In ka dubi karkashin fassaran wannan aya, Abdullah ibn Abbas yayi magana, wato kuma malamai sun yi bayani akan, yana Fathul Bari mujallad na 4 shafi na 272 da mujallad 8 shafi na 248, wanda babu shakka malamai sun yi ittifaki akai, yani la takhtalifu kalimatul ulama fi zalik fi anna tawarus ala hadhihi siffa kad kana fi awwalil islam walakin ba'daha ba'da zalika nusikan, daga baya an goge. Saboda haka akwai ƴan uwantaka din, amma kuma babu gado din. Daga baya Allah ya goge wannan gado, wato tsakanin waɗanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada ƴan uwantaka tsakanin su, babu gado. Amma kuma ƴan uwantakan yana nan, ba a goge shi ba. To tunda akwai wannan ƴan uwantaka, Salman al-Farisi yana ziyartar ɗan uwansa. Wa ya hada ƴan uwantaka tsakanin su? Shine Annabi sallallahu alaihi wasallam. Misali, akwai hadisin da yazo cikin Sahih Bukhari, Kitabu Sawmi, yana babu man aqsama ala akhihi liyuftir fi tatawwu, hadisi na 1867, hadisin Abu Juhaifata Suwa'i Al-Kufi, shi ma sahabi ne, ana kiransa Wahab bin Abdullah, yana cikin kananan sahabbai sa'an Abdullah bin Abbas. matasa ne a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Juhaifa ya bada labari ya ce akhan nabiyyu baina Salman wa Abi Darda'i, hadisin yana sahih al-Bukhari. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada ƴan uwantaka tsakanin Salman al-Farisi da kuma Abu Darda. To ranan fazara Salman Abu Darda, sai Salman al-Farisi ya ziyarci Abu Darda, da ya taho gidan fara'a ummat Darda'i mutabazzilatan, sai ya ga matar Abu Darda'i ita ce ummu Darda, asalin uwar gidansa. Abin ya auku tun annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai, da ya zo sai ya ga ita wannan matar, wato babu alamar ado tare da ita, ba ta da alamar kwalliya, kamar ba ta damu ma da zama da mijin nata ba, domin mace takan yi ado ne saboda ta ja hankalin mijinta. Amma sai ta zauna babu ado, faƙala laha, sai ce mata ma sha'anuki, me ya faru? Kala ta ce akhuka Abu Darda laysa lahu haja fi dunya, shi dan uwanka Abu Darda ba shi da bukata a duniya, shi yasa ni ba ni ma yin ado. Wato bai damu da mata ba, bai damu da komai ba, banda ibada, shi yasa ba ruwa na ma da ado, to dan me zaka yi ado tunda shi mijin ma bai damu da sha'aninta ba. Shikenan faja Abu Darda fa sana'a lahu ta'aman, an yi abinci saboda liyafa ga shi Salman al-Farisi. Fakala lokacin da aka kawo abincin ga Abu Darda yana zaune, sai shi Salman al-Farisi ya ce aqasamtu alayka la tuftirannahu, ina rantsuwa da Allah dole ne ka ci abincin nan. Kala sai ya ce ma akulu hatta ta'kul, ina cewa ni ina azumi, tunda ina azumi kaga ba zan ci abinci ba. Yace a'a, ni na rantse da Allah sai ka kare azumin nan, sai ka ci abincin nan. Inji shi Salman al-Farisi, ma akulu hatta ta'kul, idan baka ci ba ni ba zan ci ba, ni ba kwanka ne, in baka ci ba zan ci ba. Kala fa akala, dan haka sai ya kare azumin, sai ya ci abincin. Shi yasa al-Imam al-Bukhari yayi babi akan cewa mutun ya rantsi dole wani ya kare azumi, dan in azumin na nafila ne ba laifi bane don an kare wannan azumi. Saboda abin da ya faru kenan da Abu Darda, shi yana azumi, Salman al-Farisi ya ce wallahi ban cin abincin nan, sai ka kare azumin naka. Fa akala sai ya ci, sai ya ce ba zan tafi gida ba, anan zan kwana anan gidan. Inji Salman al-Farisi, wato zai yi nasiha kenan ga abokinsa, dan uwansa. Falamma kana al-laylu, dare nayi, zahaba Abu Darda'i yaqumu, dama abinda matan ke kuka kenan. Shi Abu Darda'i ba ruwansa da matan shi, ibada kawai yake. Saboda haka dare nayi, Salman al-Farisi yana kallonsa, ya dauki buta ya je al-walayi, zai kama sallah. Kada sai ce a ina nan, kwanta kai bacci, fada kai sallah yanzu ba. Inji Salman al-Farisi, sun mazahaba ya kumu can dan jimawa, sai ya zabura zai tashi, mai yiwa yana ganin Salman al-Farisi ya yi bacci. Fakala sai Salman ya ce nam, har yanzu baccin za ka yi, sai ka yi bacci, ba za ka yi sallah yanzu ba. Falamma kana min akhirin layli, sai da ƙarshen dare ya zo, kala Salman, sai Salman ya ce masa to kumil ana fasad, ka tashi yanzu. Da ya tashi, sai shi ma Salman al-Farisi ya nashi alwala, fasalla, ya suka yi ta nafila. Saboda ai ibada a ƙarshen dare ita ce ibada mafi falala. Sannan a farkon dare ka ba ma kanka haƙƙi, ka ba ma iyalinka haƙƙi. Salman al-Farisi bayan sun gama nafilansu, kafin a kira sallar asuba, kafin su je sallar asuba kenan masallaci tare da annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ya ce masa inna li rabbika alayka haqqan, Allah mahaliccinka yana da haƙƙi a kanka ya kai Abu Darda'i, wa li nafsika alayka haqqan, ranka yana da haƙƙi a kanka saboda kana buƙatar kai bacci, ranka ma jikinka ma yana da haƙƙi a kanka, ya kamata ka bashi nashi haƙƙi, wa li ahlika alayka haqqan, matarka ma tana da haƙƙi a kanka. Sai ya ce saboda haka fasum wa aftir, ba wai kullun kai ta azumi ba, yau kai gobe ka huta, wa salli wa ati ahlaka, ka tashi kai sallah cikin dare ba laifi bane, amma kada ya hana ka kuma tarawa da iyalinka, ka bata nata haƙƙi. Sai ya ce masa wa'ati kulli zi haqqin haqqahu, ka ba ma duk wani mai haƙƙi haƙƙinsa. Wannan ita ce sunnar manzon Allah, ba wai saboda kana son ibada shikenan kai watsi da matarka, kai watsi da haƙƙin jikinka, a wannan ba sunna bane. Sai aka kira sallah, summa kharaja ila salati, da Salman al-Farisi da Abu Darda suka fito, suka tafi masallaci tare da annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa jaa Abu Darda, bayan an gama sallah manzon Allah ya yi sallama, sai Abu Darda ya tashi. Salman al-Farisi ya kwana a gidansa ya mar wa'azi, to amma tunda manzon Allah yana da rai, ba zai aiki da wa'azin nan ba sai ya tabbatar shin gaskiya ne, ya taso ya zo inda manzon Allah yake zaune billazi amarahu Salman, yana zama gaban annabi, sai manzon Allah ya ce sadaka Salmanu, Salmanu ya yi gaskiya. Kaga Allah ya gaya mar inna li jasadika alayka haqqan, jikinka yana da haƙƙi a kanka, misal allazi kala laka Salmanu, kamar dai yanda Salmanu ya gaya maka, saboda haka jikinka yana da haƙƙi a kanka. Wannan yana cikin dalilin da yasa al-Imam al-Bukhari yayi babi, akwai babin da ya kawo hadisin kuma babu sun'i ta'am wa takallufi lidhayfi, a shirya abinci ai wahala saboda zuwan bako. Al-Imam al-Bukhari yayi babi sai ya sake kawo hadisin nan, saboda lokacin da Salman ya zo gidan Abu Darda an yi masa abinci, sana'a lahu ta'aman, an shirya abinci ma Salman al-Farisi, don haka yasa al-Imam al-Bukhari ya bada misali da wannan. Amma baya ba yana kafa hujja da cewa za a fita waje a siyo abincin bane, la, an yi mar abinci, abinda ake da shi a gida shine aka shirya aka bashi. Don haka yasa Ibn Hajar cikin Fathul Bari a mujallad na 10 shafin 534 yace idan ana magana game da wahala ko dawainiya saboda liyafa ga bako, ai Salmanul Farisi ya ruwaito hadisi akai, wato waka fi takallufi lidhayfi hadisi Salman, kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, Salman yana cewa nahana rasulullah an natakallafa lidhayfi, manzon Allah ya hana mu muwahala saboda shirya liyafa ga bako. Hadisin yana al-musnad al-imam Ahmad da kuma al-mustadrak al-imam al-hakim, har ma ya kawo kissa ta Salman al-Farisi shi kansa, wato an taba samun lokacin da wani bako ya zo gidan shi. Ibn Hajar ya kawo kissan yana cikin Fathul Bari, wa fihi qissatu Salman ma abaihi haythu talaba minhu ziyadatan ala ma qaddama lahu, bako ne ya zo gidan Salman, gashi Salman shi ya bada wannan hadisin. Lokacin da bakon ya zo, Salman al-Farisi ya kawo mar abinci, bakon da ya ci sai ya ce kai ina bukatan kari, abincin din bai ishe ni ba, inji bakon farahana matuharatahu. To Salman al-Farisi yana da kwatanniya, babban daro da akan yi wanka a ciki, yana da irin wannan kwatanniya, wato yana da wani babban daro. Sai Salman al-Farisi ya ci cibi daron ya kai kasuwa, da ya kai daron kasuwa ya je aka samu wanda ya saya, ya yi wuce fa ne ya dawo gida, aka ƙara dafa abinci ga wannan bako, bakon ya zauna ya cinye. Su makalar rajul lamma faraga, lokacin da ya gama cin abincin sai bakon ya ce alhamdulillahi allazi qana'ana bima razaqana, kai godiya ta tabbata ga Allah wanda ya gamsar da mu da irin abin da ya azurta mu. Sai Salman ya ce ina law kana ma kanat matharati marhuna, inda a ce ka gamsu da arzikin da Allah ya mana, ai da ban kai jinginan kwatanniya na ba kafin in yi wuce fannin da zaka ci. Bina 160 babu man zara qauman fa ta'ima indahum, babi akan bayanin wanda ya ziyarci wasu mutane ya ci abinci a wurinsu. Man zara qauman fa ta'ima indahum, wanda ya ziyarci wasu mutane kuma ya ci abinci a wurinsu. Wato abinda al-Imam al-Bukhari yake nufi idan ka yi ziyarci mutane idan sun baka abinci ya kamata ka ci. حدثنا محمد قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت بن عبد الله شي wannan عبد الوهاب din ji kan sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ne wanda ake kiransa al-Hakam bin Abi al-As an Khalid al-Hazza Khalid al-Hazza bin Mihran al-Basri an Anas bin Sirin an Anas bin Malik. حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار أهل بيت من الأنصار. مزا الله يزير متانا ونجدا دقتك مسلمان مدينة وتشين جدا إتبان بن مالك وأن دون بيان سياق باتا. النبي صلى الله عليه وسلم يزير جدا إتبان بن مالك وأن يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يزور جدا سبود يمس صلى ونقولي. Anas yake bada labari lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya isa wannan gida, fa ta'ima indahum ta'aman, ya ci abinci a wurin su. Falamma kharaja, lokacin da zai fita daga gidan, amara bi makani min al-bayt, yayi umarni da game da wani wuri da yake gidan, فنبح له على بساط aka yayyafa ruwa akan wata shimfida wata taburma akwai taburma wato da dade ba yi amfani da ita ba sai aka yayyafa ruwa akan ta fa sallallahu alaihi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi salla akan wannan taburman wa da'a lahum wannan shine abinda Imam al-Bukhari yake so ya gabatar kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar gidan ya musu addu'a wato wannan yana kamar yanda yazo cikin Fathul Bari sharhin wannan hadisin saboda hadisin yazo cikin Sahih Bukhari yana Kitabul Adab babu ziyarati wa man zara qauman fa ta'ima indahum kamar yanda al-Imam al-Bukhari yayi babi anan haka irin wannan babi yayi shi a cikin Al-Jami'us Sahih yana Kitabul Adab babu ziyarati wa man zara qauman fa ta'ima indahum kaga haka yasa anan babu man zara qauman fa ta'ima indahum da ya kawo haka sai ya bada misalin ziyaran Salman al-Farisi ga Abu Darda'i الإمام البخاري يتي وزار سلمان أبا الدرداء في أهد النبي فأكل عنده سلمان الفارسي يزير أبو الدرداء أزامن النبي صلى الله عليه وسلم ينادري لوكا تند يزير يتي أبنش أو ننسى أما كافين النبي صلى الله عليه وسلم يبر جدن لوكا تند يزير جدن إتبان بن مالك كافين يبر جدن حديثنا نبوك كرنتان أنس بن مالك Anas ya ce wa da'a lahum annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu addu'a me yake karanta da mu shi yasa Ibnu Hajar yace wa fil hadisi istihbabu ziyara wa du'a az-za'ir liman zarahu wa ta'ima indahu mustahabi ne ai ziyara kuma idan ka ziyarci wani ya baka abinci kaci kafin dai ka bar gidan da kai ziyara ya kamata kai musu addu'a wannan ita ce sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam idan ka ziyarci mutane ka musu addu'a wanda ya ziyarci mutane ya musu addu'a shine abinda Anas yake faɗa mana wannan dalilin yasa al-Imam al-Bukhari ya kawo hadisin nan dan ya nuna maka muhimmancin addu'ar wanda yayi ziyara ga mutanen gida kafin ya bar gidan kuma ba wannan kawai bane kamar yanda Ibn Hajar ya faɗa wato yana Fathul Bari sharhin wannan hadisin a mujallal 10 shafin 500 yana cewa wa fiha annahu ba'da an salla fi baitihi ta'akhkhara hatta akala indahum akwai riwaya ta Anas wacce ta zo cikin Sahih Bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yaje gidan Itban bin Malik abin da ya fara yayi salla bayan ya gama salla sai ya ci abinci sannan kuma wa waqa'a lahu nahwa al-qissa allati fi hadha al-bab fi bait Abi Talha annabi sallallahu alaihi wasallam ya ziyarci gidan Abu Talha shine mijin Ummu Sulaim mahaifiyar Anas yazo cikin babu kunyati sabi a cikin Al-Jami'u Sahih wato Sahih Al-Bukhari an Anas fa inna fihi dhikrul bisat wa dafhi ranar da manzon Allah ya ziyarci kakar Anas ita ce Mulaika ita ma ta shirya liyafa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'atu wa fihi dhikrul madhhi al-hasir wa salati bihi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ziyarci gidan kakar Anas ita Mulaika bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci abincin an kawo taburma aka yayyafa mata ruwa manzon Allah ya salla akan ta kaga ya nuna duk inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ziyara yakan yi salla ga mutanen gidan kuma yakan musu addu'a don haka addu'a ga mutanen da aka ziyarta ya tabbata sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi na gaba haddathana Ali ibn Hujr قال حدثنا صالح بن عمر الواسطي عن أبي خلدة سننسى الصعدي يعني خالد بن دينار البصري قال جاء عبد الكريم سننسى أبو أمية إلى أبي العالية من يما لميني أتو أنت أصام زامني دا ونمالمي يزيرت ونمالمي أبو العالية دنن babban tabi'i ne saboda ko ya riski zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wato zamanin da annabi yake da rai shi Abu al-Aliya matashi ne yana da ba ma yana da rai ba matashi ne wato an haife shi saurayi ne amma Allah bai nufe shi da musulunta ba sai a zamanin sayyidina Abubakar kaga kenan ba sahabi bane da ya musulunta lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai to kaga da darajarsa ta fi haka lakinnahu aslama fi khilafati Abi Bakr as-Siddiq ودخل عليه يا حدث القرآن وجن أبي بن كعب أبو العالية ببما سنيني أما تند دي بمسلم تزامن النبي صلى الله عليه وسلم ينادريبا بعصا ياشتين صحابي to sai ga wani malami da ake kiransa Abdul Karim, yani Abu Umayya, ya ziyarce shi. Lokacin da ya ziyarce shi, wa alaihi siyabu sufin, yana sanye da tufafi sakar gashin tumakai, shine sufi, domin gashin tunkiya, tunkiya gashin jikinta shi ake kira sufi, amma gashin akuya shi ake kiransa ash-sha'ru, gashi kuma na rakumi fa al-wabaru, wanda duk Allah ya faɗe su a cikin Al-Qur'ani. To zamanin da mutane sukan yi amfani da gashi na tumakai, sai a saka kaya, a yi amfani da ainihin gashin tumakai a saka kaya, wannan kayan shi ake kira siyabu sufin, kaya da aka saka wato da gashin tumakai, wanda da mutane kan yi amfani da haka tun kafin zuwan Annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar alama ce ta mai gudun duniya, alama ce ta mutumin da ke gudun duniya. Su wake wannan? Su ne ar-ruhban, su ne kiristoci, waɗanda suka killace kawunansu, waɗanda ba za su yi mu'amala da mutane ba, masu zama a bayan gari, wanda ya killace kansa don bauta, shi ake kira ar-ruhban. Wannan tun kafin zuwan Annabi sallallahu alaihi wasallam. To sai ga shi Abul Aliya, wani malami ya bakunce shi, amma da ya shigo sai ya zo da irin wannan kayan sakar gashin tumakai. Fatala Abul Aliya, sai Abul Aliya ya ce masa, innama hadhihi siyabur ruhban, wannan kayan da ka sa ka ziyarce ni, ai kaya ne irin na masu bautan kiristoci, shi ne ar-ruhban, mai bauta daga cikin kiristoci shi ake kira ar-ruhban. In kana al-muslimuna, su musulmai yanda muka san su, wato yana gaya masa cewa idan ya ce musulmai da muka sani, tunda shi tabi'i ne, yana nufin suwaye? Yana nufin sahabban manzon Allah, su sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da muka sani. Idza tazawaru tajammalu, idan za su ziyarci juna, kwalliya suke yi. Kaga kenan, wannan abin da kai kai ba hali ne na sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, kana koyi ne da halaye na ruhubaniyawa, wato wadanda ke bin addinin Kiristaniti. Wannan hadisin ya inganta, kuma babu shakka wannan hadisin shi yake nuna asali abinda aka so mutum yayi. Wannan dalilin ya sa malamai ke cewa wancan hadisi na farko da aka bada labarin Salman al-Farisi ya ziyarci Abu Darda daga Iraq, ya taho a wannan siffa, malamai ke cewa wannan labarin bai inganta ba, domin bayanin Abu Aliya ya tabbatar da asali halayen sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Idan mutum zai ziyarci wani, yakan yi kwalliya, ya shiga kaya mai kyau. Wannan shine abinda sunna ta yi tanadi akai. Idan in kana al-muslimun, musulmai sun kasance, idza tazawaru, idan za su ziyarci juna, tajammalu, suna yin ado. Idan mutum yake yin ado, ya fito a irin wannan siffa, kamar yadda shi wannan malami ya ziyarci Abul Aliya, wato ya taho a siffa ta mai gudun duniya, wanda bai, wato shi yasa ya saka kaya sakar ainihin gashin tumakai, wanda wannan yana nuna wato yana kyamar yayi kwalliya, wanda kuma ba ainihin tafarki ne na musulunci ba. Akwai bayanin da Ibn Taymiyyah ya cikin Majmu'u Fatawa mujallad 22 shafi na 37, yace man harrama at-tayyibati allati ahallaha Allahu min at-ta'ami wal-libasi wan-nikah wa ghairi zalika, duk mutumin da ya haramta abu mai kyau wanda Allah ya halatta, Allah ya halatta mana cin abinci, Allah ya halatta mana sa sutura, Allah ya halatta mana yin aure, sai mutum ya haramta ma kansa, yace shi ba zai ci abinci mai kyau ba, ba zai sa tufafi mai kyau ba, ba zai yi aure ba, kaga ya koma kwaikwayon addinin Kiristaniti. Wa ataqada anna tarka zalika mutlaqan huwa afdal min fi'lihi, idan mutum ya kudurta cewa hakan shi yafi, liman yasta'inu bihi ala ta'ati Allah, kana mu'tadiyan mu'aqaban ala tahrimihi ma ahalla Allah wa rasuluhu, wannan wato yayi kokarin ya haramta abinda Allah ya halatta, saboda haka ya cancanta aimar ukuba. Wa ala ta'budihi lillahi ta'ala bir ruhbaniyya, ya koma bautar Allah da tsarin al'ada ta kiristoci nasara. Wa ragabatihi an sunnati rasulillah, kaga kenan mutum ya koma kyamar sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam, saboda haka mutum ya ce shi ba ruwansa, da abinci mai kyau, ba ruwansa, da aure, babu ruwan, shi zai guji duniya gaba ɗayan ta, wannan ba sunnar manzon Allah bace. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wasu sahabbai da suka yi kokarin su yi a zamaninsa. Wa man imtana an naw'in min al-anwa'i allati abahaha Allah ala wajhi taqarrub bi tarkiha. Idan misali ma ba wai ka hana duka ba, misali sai ka ce daga yau ka haramta cin naman dabba, ka haramta ma kanka, sai dai naman kifi. In ka ce ka haramta ma kanka, fa huwa mukhti'un dallun, nan ma mutum yayi kuskure kuma ya bace, saboda Allah ya halatta shi ga bayi. Don haka idan ka ce bari ka hana kanka wannan abin, ka haramta ma kanka wannan abin, nan ma kuskure ne. Wa man tanawala ma abahahu Allah min at-ta'ami wal libasi mubhiran li ni'mati Allah musta'inan ala ta'ati Allah kana musaban ala zalik. Idan mutum ni'imar da Allah ya bashi ya zama misali zai ci abinci mai kyau, ya sa sutura mai kyau, ya zama yana yin haka saboda godiya ga ni'imar Allah, to ya dace da sunnar manzon Allah. Idan dai ya yadda cewa ni'ima ce ta Allah, kana musaban ala zalik, shine abinda Allah ya ce summa latus'aluna yawma idzin 'anil na'im, za a muku tambaya a ranar lahira game da ni'ima. Ai ba wai Allah zai tambaye ka na baka miliyan kaza ba, ba wannan bane, ba an shukurin na'im. Tambayar da Allah zai maka ba wai miliyan din da ya baka bane, zai maka tambaya ne game da godiyar da ka masa akan miliyan guda. Idan ka dinka kaya, to wani irin kaya ka dinka? Wace godiya kai ma Allah akan wannan ni'ima da ya baka ka dinka wannan kaya? Idan ka sayi mota ne, wace irin mota ka saya? Me kake yi da wannan mota? Wani irin godiya kai ma Allah subhanahu wataala? Fayutalabu al-'abdu bi ada'i shukri ni'mati Allah 'ala an-na'im. Wato Allah zai maka tambaya ne akan godiyar da kai akan ni'iman, ba dukiyar da ya baka ba. Ko da ake cewa za a muku tambaya akan ni'imomi, wato za a muku tambaya akan godiyar ni'imar da Allah ya baka. Don haka mutum ya ce zai bar wato wani abu da Allah ya bashi na arziki saboda wai ya kusanci Allah, wannan kuskure ne. Faman taraka jamilas siyabi bukhlan bil mali, idan mutum ya ki dinka kaya mai kyau saboda rowan dukiyarsa, lam yakul lahu ajrun, bashi da lada. Wa man tarakahu muta'abbidan, idan mutum ya ki dinka kaya mai kyau saboda shi a ganinsa dinka kaya mai kyau baya sa mutum ya kusanci Allah, kana asiman, nan ma yayi laifi saboda ya kirkiro abin da babu shi a sunna. Taya za ka ce sanya kaya mai kyau ba a kusantar Allah, misali ba a kusantar Allah da sutura mai kyau, ba a kusantar Allah saboda an ci abinci mai kyau, wato kudurta wannan laifi ne ga Allah subhanahu wataala. Amma inda a ce za ka ki dinka kaya mai tsada saboda me? Saboda tawali'u ga Allah tabaraka wa ta'ala. Saboda idan ka dinka mai tsananin tsada, duk da cewa an halatta maka, in ka dinka zai iya sanya ka ka riƙa ji da kai. Don haka wannan tunanin yasa ba ka dinka mai tsananin tsada, sai kana dinka wanda yake mai sauki, saboda kada ya sa ka fantare, to nan kana da lada. Akwai hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah yake cewa man taraka al-libasa tawabu'an lillah, duk mutumin da ya bar dinka wani kaya mai tsada saboda kaskantar da kansa ga Allah, wa huwa yaqdiru alaihi, zai iya dinkawa. Zaka iya hawa motar miliyan 100 amma sai ka sai ta miliyan 2-3 saboda tsoron kada wannan mota ta halaka ka. Zaka iya zama a gidan biliyan 2 ko fiye da haka amma saboda tsoron kada wannan gidan ya kai ga halaka ka, saboda shi dan adam wato irin wannan yakan iya halaka shi din. Wannan saboda gudun kada ya zama dalilin halaka gare ka, saboda tawali'u ga Allah, sai ka ki sai ka dawo kasa. Manzon Allah ya ce akwai sakan yadda Allah zai maka, da'ahu Allahu yawmal qiyamati ala ru'usil khalaiki, sai an taru a filin hisabi, sai Allah ya ce ina wani, idan ya ce gani, hatta yukhayyirahu min ayyi hulalil imani sha'a yalbasuha, a filin hisabi Allah zai bashi zaɓi game da sutura na imani. Akwai tufafin imani daban-daban, akwai tufafi na imani, babu wanda ya san yanda suke sai Allah, amma a ranar kiyama akwai tufafin imani. Allah zai baka zaɓi, duniya tana kallo yanda manzon Allah ya faɗa, shi yasa annabi ya ce ala ru'usil khalaiki, mutane suna gani Allah zai ce ina wane, sai a ce ga wannan tufafi na imani, ga wannan tufafi na imani, ga wannan tufafi na imani, kai ba za ka zauna tsirara ba, ka zaɓi wanda ka ga dama ka sa. Wannan shi ne sakamakon mutumin da yana da hali ya ɗinka mai tsada, amma yake saboda tawali'u ga Allah. Saboda haka yasa malamai suke cewa a sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam ba a cika son ka ɗinka mai tsananin tsada ba, ba haram ba ne, amma saboda wannan falala, saboda tawali'u ga Allah ka ɗinka wanda ke tsaka-tsaki, za ka fi saurin rabuwa da shi. Domin idan ka ɗinka wanda bai tsananin tsada ba, bayan ɗan wata ɗaya biyu za ka kira wani ce kai wannan ƙara sashi, sai kuma a ɗinka wani. Amma in ka ɗinka kaya misali na miliyan guda, kaga sai a shekara biyu baka rabu da shi ba, don duk sa'ilin da kai tunanin ka bayar sai ka ce kai abba kayan miliyan biyu, to sai ka daɗe baka kyautar ba, baka samu lada ba, ko baka canza ba, sannan yana sa ma ɗagawa. Wannan hadisin yana sahihu sunan Tirmidhi, hadisi na 2481. Shi yasa Ibn al-Qayyim al-Jawziyya cikin Zadul Ma'ad, yana mujallad na farko shafin 146, yace lubsud dani'i min as-siyabi yuzammu fi mawdi wa yuhmadu fi mawdi, sanya kaya mara daraja a wani gurin malamai suna kushewa, a wani gurin malamai suna yabawa, ta ina ake kushewa? Fa yuzammu idza kana shuhura wa khuyala, kace ba za ka sa kaya mai tsada ba, bari za ka ringa sa tsumma. Sai malamai suka ce to ai idan ka shahara da wannan, har ma idan za a yi kwatance a ce malamin nan mai sa tsumma, kun tuna shi, to kaga ya zama siffarka, to nan ma kana cikin waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya la'ance su. Domin idan mutum ya shahara da wata siffa, da wata sutura, to wannan sutura a dalilinta yana samu wato fushin Allah. Wa yumdahu idza kana tawabu'an wastikana, idan mutum kuma ya zama yana ɗinka kaya marasa kima saboda kawai tawali'u ga Allah, to anan Allah yana samun, wato malamai suna yabon shi saboda yana samun daraja a ranar tashin kiyama. Kama anna lubsar rafi'i min as-siyab yuzammu idza kana takabburan wa fakharan wa khuyala wa yumdahu idza kana tajammulan wa izharan li ni'matillah, kaya mai tsada wani guri ana yabawa, wani guri ana aibanta shi. Ta ina ake yabawa? Ana yabawa mutum idan ya sa kaya mai tsada saboda gode ma ni'imar Allah, ya ɗinka mai tsada kuma ya bada shi. Malamai sun ce halal ne idan har ya iya tuna ni'imar Allah, yana masa godiya. Allah ya baka miliyan guda, kace kai ai saboda in yi ma Allah godiya, bari ci mai kyau, in sa mai kyau, in zauna a mai kyau. Idan har za ka yi ma Allah godiya kuma baka saba masa ba ta wannan hanya, babu shakka malamai suna yabawa akan abin da ka aikata. Amma idan zai zama dalilin fanɗarewar mutum, to mutum ya bi shi, ya yi tawali'u, ya guje shi, shine mafi dacewa. Hadisi na gaba, haddathana Musaddad an Yahya bin Sa'id bin Farrukh an Abdul Malik Al-Azrami qala haddathana Abdullah Maula Asma, Maula Asma bin Kaysan Al-Qurashi قال أخرجت إلي أسماء جبة من طيالسة. فتشي عبد الله بن كيسان القرشي مولى أسماء ينتجن باوان أسماء بنت أبي بكر ير عائشة الله يقال مصير دا ير عائشة سننت أسماء تناد باوى سننسى عبد الله بن كيسان القرشي ta yanta wannan bawa. Shi wannan bawan yake ba da labarin ita Asma'u din, ita da ta yanta shi. Yace akwai ranar da Asma'u bintu Abi Bakrin ta fitar mana da wata alkabba min tayalisa. Wannan alkabba wato baki, wannan kalma ta tayalisa kalma ce ta Farisiya, wadda ma'ana ta fitar da wata alkabba baka, alaiha labinatu shibrin, wato tana da ainihin cin baki da aka yi mata. Alkyabban tana da cin baki, shine labina da larabci, cin baki da akan yi masa sutura, bayan an ɗinka kaya akan mai cin baki, shine labina. Wannan alkyabban tana da cin baki shibrin, wanda ya kai ɗani ɗaya, ya kai faɗin tafin hannunka, min dibajin, wannan an saka shine da alharir. Alkyabba ce baka, aka yi mata cin baki mai kauri, wanda ya kai faɗin hannun mutum, cin bakin da aka yi da zaren alhari. wa inna farjaiha makfufan bihi, sannan tsagu biyu na alkyabba din, saboda alkyabba tana da tsagu biyu ta gaba da baya, jelar gaba da jelar baya, wato ko gefen dama da hagu, kowane gefe makfufan bihi ya zamanto an kama ainihin, wato an masa cin baki da shi, an masa cin baki da alharir ad-dibaj. Faƙalat, sai ta ce, hazihi jubbatu rasulillah, wannan ita ce alkyabbar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kana yalbasu halil wufudi, ya kasance yana saka wannan alkyabba saboda taron baki, wa yawmal jum'ati, da kuma ranar juma'a. Kaga al-Imamu Bukhari ya karanta da mu cewa, kai da zaka bakunci wani kai ado, shine hadisin Abu Aliya. To wanda za a bakunta shi ma, a wace siffa ya kamata ya hito ya tarin bako? Kaga ya kamata ya hito a siffa mai kyau, musamman Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ajiye alkyabba guda saboda me? Saboda taron baki da kuma sallah ta juma'a. Ashe kaga yanda ake son wanda ya bakunci wani ya tafi da ado, shi ma wanda aka bakunce shi ana bukatar ya zamanto ya fito a siffa mai kyau. Bai kamata mutum ya zo gidanka ka fito masa a siffa mara kyau ba, wannan ya saba ma sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisin riwaya tana da kyau, kuma asalin hadisin yana sahihu Muslim, kitabul libasi wa zina, babu tahrimi isti'mali ina'i zahabi wal fidda. Hadisin yana da tsawo, wato hadisin Abdullahi maula Asma bintu Abi Bakr, shi wannan yantaccen bawan Asma'u Abdullahi bin Kaysan ya bada labari. Yace arsalanni Asma'u ila Abdullahi bin Umar, wata rana Asma'u bintu Abi Bakr ta aike ni zuwa ga Abdullahi bin Umar. Kaga dukkan su sahabbai ne, ita Asma'u yar sayyiduna Abu Bakr ce, Abdullahi bin Umar fa shi dan sayyiduna Umar ne. Ta amma wannan abu ya auku ne bayan rasuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ta aiki wannan yantaccen bawan nata zuwa ga Abdullahi bin Umar. Fa qalat, tace, in ka tafi wurin Abdullahi bin Umar kai ce masa, balagani annaka tuharrimu ashiya'a salasa, labari ya iso gare ni kai Abdullahi bin Umar kana haramta abubuwa guda uku. Na daya, al'alamu fi sawbi wa masiratal rahli al-urjuwan, yani kullu launin ahmar, wa sawm rajabin kullihi. In ka je ka ce Abdullahi bin Umar, labari ya iso gare ni cewa wato kana haramta abubuwa guda uku. Na farko ne, akwai sanya alharir wanda ake yi akan siddi, akan raƙumi, siddi wanda ake dorawa kan raƙumi, kana haramta shi. Sannan wato launin ja, launi na ja wanda akan sanya akan siddi, akwai wani ado kyalle da suke sa, wani darduma da akan sa akan raƙumi kafin a haushi, ko kuma akan doki, wannan Abdullahi bin Umar yana haramtawa. Sannan kana haramta azumin Rajab, sannan kana haramta abin da ya shafi alharir, wato shine saka da aka yi cin baki masutura, idan an yi sakar wata kaya kayan ya zama an yi cin bakin sa da alharir, ba zallan kayan an saka shine da zaran alharir ba. Sannan na uku shine kana haramta azumin wata Rajab gaba dayansa, sawmu Rajabin kullihi. Wannan yasa nake son kamin bayani. Faqala li Abdullah, sai Abdullah bin Umar ne kuma ya bani amsa, sai na tashi na dawo ga Asma'u bintu Abi Bakr na gaya mata. Amsar da ya faɗa shine, amma ma zakarti min Rajabin fa kaifa mimman yasumul adab, amma ma zakarta min Rajabin fa kaifa bimman yasumul abad. Tana cewa idan ka haramta azumi wata Rajab, to ga wanda ke azumi kullum fa, idan mutum yana azumi ko da yaushe babu ranar da yake fashi, shi kuma ya azumi Rajab gare shi, shi ma kar yayi. Saboda mazhabar ta ce, wannan hatta daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, akwai sayyidina Umar, akwai Aisha, akwai Abu Talha, akwai ita kanta Asma'u. Kaga Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wasallam da sayyidina Umar da Abu Talha, sahabbai da dama waɗanda suke ganin ba laifi bane mutum ya dinga azumi kullun har mutuwarsa babu fashi, su suna da wannan fahimta. Duk da cewa akwai hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya hana, ka san hadisi yakan isa ga wani sahabi bai isa ga wani ba, to suna da wannan fahimta. Saboda haka shi Abdullah ibn Umar ya san cewa azumin Rajab a fahimtar sa bashi da asali, ita kuma tana da fahimtar cewa ai mutum ba laifi yayi azumi a kullum, to dan me zaka hana azumin watan Rajab? Shi kuma wancan da ke azumi a kullum fa yaya kenan? تتشي وأما ما ذكرت من العلم في الصوم فإني سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما يلبس الحرير من لا خلاك له. عبد الله بن عمر كتشي وصبه دناجي حديث دا بابن سواتو شيني سيدنا عمر يرويتو عبد الله بن عمر يتشي النبي صلى الله عليه وسلم يتشي باب ميسك كايانا الحرير إلا من لا خلاك له سيدي وان دباشي دربو أوجان الله. Wanda bashi da rabo a wajen Allah shi yake saka kaya sakan alharir, shi yasa nake hana a saka kayan da ya zama akwai surki na alharir. Abdullah bin Umar yake gaya mata haka, falam ya'tarif bi annahu kana yuharrimuhu, wato ba wai yana haramta duka kayan bane illa kayan da ya zama an saka shi da zallan zare na alharir, amma ba wai wanda aka saka ya zama an yi cin baki da shi ba. Saboda ta kafa hujja da cewa babu laifi don an yi cin bakin kaya da alharir shi da ta fito da alkyabbar manzon Allah, ta ce to ga alkyabbar annabi sallallahu alaihi wasallam, hazihi jubbatu rasulillah, wannan alkyabbar manzon Allah ce. Fa akharajat ilayya jubba tayalisa kisrawaniya, yani nisba ila kisra sahib al-iraq, yani malik al-farisi, ta fito da alkyabba wanda asali alkyabbar ta kasar Farisa ce. Ana cewa alkyabbar ma tana da alaka da ainihin sarkin Farisa, babban wato alkyabba ce ta babban sarki. Laha libnatu dibajin, tana da ainihin kamun baki da aka yi, an yi kamun bakin alkyabbar annabi sallallahu alaihi wasallam da zaren alharir, amma ba wa alkyabban gaba dayanta an saka ta ne da wannan zaren ba. Shine tace hazihi kanat inda Aisha, kun ga wannan alkyabba da can tana wurin Aisha ne, hatta qubidat, Allah ya karbi ran Aisha. Falamma qubidat, lokacin da Allah ya karbi ran Aisha tunda kanwa ta ce qabattuha, ni kuma sai na karbi alkyabban. Wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam yalbasuha, wannan alkyabba annabi yana sanya ta ne. Fa nahnu nagsiluha lil marda, me yasa muka aje alkyabban mu kuma a yanzu? Mun aje alkyabban ne idan mutum rashin lafiya ya same shi, sai mu tsoma alkyabban a ruwa mu jika, sai mu ɗebi ruwan mu bashi. Yustashfa biha, da zaran ya sha Allah sai warkar da shi. Saboda shi manzon Allah hatta kayan jikinsa babu shakka yana da falala, Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka jiki. Don haka yasa idan aka samu kaya na annabi sallallahu alaihi wasallam ta wannan sutura, babu laifi idan mutum ya yi amfani da shi ta wajen neman albarkan Allah madaukaki. Amma a ce wato ta ajiye shi saboda wani ya saba manufarta ba kenan, shi yasa ta ce shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya aje alkyabban nan ne, yana sakawa saboda sallar jumu'a, saboda taron baki. Amma mu kuma mun aje alkyabban nan ne, muna wanke alkyabban mu ɗebi ruwan mu ba wa marasa lafiya ko dai su yi wanka ko su sha. Wato da alkyabban tana wurin Aisha hatta kubidot, har dai zuwa lokacin da Allah ya karbi ran Aisha. Wannan ya nuna cewar Aisha ta riga Asma'u rasuwa. Lokacin da Aisha ta rasu, sai ita Asma'u bintu Abi Bakar ta karbi wannan alkyabba din ta rike. Hadisin yana cikin Sahihul Bukhari, shi yasa anan take cewa wa kana yalbasuha lil wafd wal jumu'a lil wufud. Al-Imam an-Nawawi yayi magana kan wannan hadisin, yake cewa wannan ya nuna babu laifi saboda an samu zaren alharir a jikin kaya, an yi cin baki ko an dinka shi a gefen rawani ko a gefen riga ko a wani abu ba laifi bane, kamar yanda ya tabbata jikin alkyabbar annabi sallallahu alaihi wasallam. Illa dai kada fadin sa ya wuce fadin yatsu guda hudu idan an hada su. Fa in zada fa huwa haram, fadin wurin da aka wato ƙara zaren alharir kada ya wuce fadin yatsun mutum hudu. Shi yasa tace an yi cin bakin alkyabbar annabi da zaren alharir, kaurinsa kamar fadin hannun mutum, wanda bai wuce wato ka hada yatsunka guda hudu fadinsu, shi ake nufi da haka. Don haka babu laifi don an yi cin bakin kaya da zaren alharir. Hadisi na gaba, haddathana al-Makki bin Ibrahim al-Hanbali قال حدثنا حنزلة بن أبي سفيان المكي عن سالم بن عبد الله قال سمعت عبد الله بن عمر Salim bin Abdullah bin Umar ya ruwaito hadisin daga babansa shine Abdullah bin Umar yace wajada Umar hullata istabraqin sannan Umar ya samu saitin kaya na alharir shine istabraq fa atabiha annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina Umar sai yazo da wannan alharir ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai yace masa ishtar hazihi wal basha inda aljum'ati ya rasulullah ka sayi wannan kayan ka rika sawa a ranar juma'a aw hina taqdimu alayka alwufud ko a lokacin da tawagar baki suke isowa gare ka ka rika sawa wannan kaya fa qala alayhi salatu wassalam sai manzon Allah yace inna ma yalbasuha man la khalaqa lahu fil akhirah wanda ke saka irin wannan kayan shine wanda bashi da rabo na alkhairi a ranar lahira bashi da rabo na alkhairi a ranar lahira kaga annabi ya haramta sanya kayan da ya zama an dinka shi da zallan zare na alhari wa uciya rasulullahi bi hulal sai gashi an zo wa annabi sallallahu alaihi wasallam da saitin kaya kuma na alhari din wato an aiko mar kyauta fa arsala ila umar bi hulla manzon Allah ya aika masa sayyidina umar da saiki guda wa ila usama usama bin zaid shima aka aika masa hulla saiki guda wa ila ali sayyidina ali shima aka aika masa hulla saiki guda fa qala umar sai sayyidina umar ya tawaye ya rasulullah arsalta ila biha ilayya ka aika min wannan kayan laqad sami'tu ka taqulu fiha ma qulta da fa naji abinda ka faɗa game da wannan kayan ni ne fa nazo na baka shawara ka sayi wannan kaya na alharir ka rika sawa a ranakun juma'a ko kuma idan kayi baki sai kace ai babu mai saka wannan kaya sai wanda bashi da rabo a lahira na faji abinda ka faɗa to kuma ka aiko min ne isa fa qala annabi sai annabi yace tabi'u wa na aika maka sayar ne au taqbi biha hajataka ko ka biya bukatarka ai ba dole sai ka sa ba sawan shine haram mun karanta wannan hadisi karo biyu a baya mun karanta hadisi na 26 sannan kuma hadisi na 71 hadisin yana sahihu sunan abi daud hadisin 987 yana sahihu al-bukhari kitabul juma'a babu yalbasu ahsana ma yajid da kuma sahihu muslim kitabul libas wa zina sai babu na 161 fadlin ziyara babu game da fallalan ziyara wanda shine hadisi na karshe da zamu karanta haddathana sulaiman bin harbin wa musa bin isma'il qala wadannan malamai biyu suke cewa haddathana hammad ibn salama an sabit bin aslam al-bunani sabitul bunani shine babban almajirin anas bin malik an abu rafi shine nufai ibn rafi kamar yadda muka yi magana ne akan abul aliya nufai'u shima yana da rai a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam amma Allah bai nufe shi da musulunta ba sai zamanin sahabbai don haka yasa idan ana maganar manyan masana daga cikin tabi'ai akan kawo shi shine abu rafi' maula ali umar an abi huraira anan nabi sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah yace zara rajulun akhallahu fi qarya wani mutum ya ziyarci wani dan uwansa a wata alqarya fa arsada Allahu lahu malakan ala madrajatihi sai Allah ya tsare mar wani mala'ika akan hanyarsa madrajatihi bi ma'ana tariqihi wannan shine abin da malamai suka fassara kamar yadda yake cikin sharh an-nawawi ala sahih muslim juz'i na 16 shafin 122 ala madrajatihi bi ma'ana ala tariqihi mutumin ya fito daga garin su zai ziyarci wani a wata alqarya sai Allah ya turo mala'ika ya tsare ya tsaya a hanya ya tsare shi bi ma'ana idan ya zo wucewa ya tsare shi ya mata tambaya fa qala mala'ikan yace aina turiju ina kai nufin tafiya qala sai yace akhalli fi hadhihi alqarya nayi nufin zan tafi ga wani dan uwana ne a wannan alqarya fa qala hal lahu alayka min ni'matin tarubbuha shin akwai wata ni'ima ce da ya maka wacce a dalilin ta zaka yi ziyaran nan qala la yace babu wata ni'ima da yamin wato babu wata ni'ima da yamin wanda a dalilin ni'imar yasa zan ziyarce shi illa dai kawai zan ziyarce shi ne saboda yan uwantaka na addinin Allah tabaraka wa ta'ala wato yana gaya wa mala'ika fa qala ahallahu alayka min ni'matin tarubuha qala la inni uhibbuhu fillah, abinda yasa zan ziyarce shi kawai saboda ina son sa domin addinin Allah, ba wai zan ziyarce shi ne saboda wata ni'ima da yamin da nake kiyaye ta ba. In aka ce tarubuha bi ma'ana wato tura'iha aw tahfabuha, domin idan mutum ya maka alheri to kakan yi kokarin kaje ko dan kai mar godiya, to amma ba zai ziyarci wannan mutumin saboda wata ni'ima da ya masa bane, zai ziyarce shi ne kawai saboda yana son shi domin Allah. Kala yace fa inni rasulullahi ilaika, to ni manzo ne na Allah zuwa gare ka, wato di dan sako ne zuwa gare ka daga Allah tabaraka wataala, sakon da Allah ya aiko ni da shi in zo da shi gare ka. Inna Allaha ahabbaka kama ahabbtahu, Allah ya so ka kamar yadda kake son wannan mutumin, wato duk wanda ya so wani domin Allah to Allah yana son shi, domin son yana komawa ne ga Allah. Hadisin yana sahihu Muslim kitabul birri wasilati wal adab babun fi fadlil hubbi fillah. Al Imam an-Nawawi yace dan haka an samu hujja da take nuna cewa ɗan adam suna iya ganin mala'ika har yanzu. Kaga mutumin ya ga mala'ika amma ba asalin asiffansa ba, ba abin mamaki bane dan adam ya ga mala'ika a siffa ta mutum. Yana sharhun Nawawi ala sahihi Muslim juz'i na 16 shafi na 122. Allah subhanahu wataala ya sa albarka cikin abin da muka faɗa, kuma Allah madaukake ya gafarta mana kuskure. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك.